za mu ɗora kan inda muka tsaya cikin karanta wani littafi na Hisnul Muslim. Yau za mu tashi azkarun naum, addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu, wanda ake so musulmi ya rinka karantawa kullum in zai kwanta bacci, ko da rana ko da daddare. Su ne azkarun naum, ba guda ɗaya ba ne. Shi yasa aka ce azkar bacci ba shi ce kanin mutuwa ne, kuma Qur'ani ma ya tabbatar da bacci kamar mutuwa ne. Shi yasa ake so duk lokacin da mutum zai kwanta bacci addu'a, saboda wataƙila idan ya kwanta ba zai tashi ba. Wasu da yawa sun kwanta din ba su tashi ba. Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah shi ke rike nan wato dukkan bayi yayin da suka mutu, rayukan kowa yana hannun Allah. Akwai mala'ika da yake dauka ran ya tafi da shi a bawa Ubangiji, daman kayan shi ne duk wanda ya mutu a wajen Ubangiji. Wallati lam tamut fi manamiha, da wanda ma bai mutu din ba yake kwance, shi ma dai ran a hannun Allah ne. In ka kwanta din yana hannun Ubangiji, ko kana rayuwa ma yana hannun Allah. Fayumsi kullati qada 'alayha al-maut, wanda Allah ya rubuta wa mutuwan sai Allah ya rike ran ya ki ya dawo da shi. In ka kwanta za a dauka a tafi da shi a bawa Ubangiji. Idan kana da sauran nisan kwana sai a dawo maka da kayanka, idan babu kwanan ya kare kuma sai Allah ya rike. Fayumsi kullati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Al-ukhra, wanda kuma Allah bai rubuta mai mutuwa din ba sai a dawo masa shi ma, amma ila ajalin musamma, zuwa wani lokaci kayyadadde ambatacce, ba wai har abada ba. Kenan ko an dawo ma da shi to za a karbe, kuma duk abin da za a ce an karba an dawo da shi, an karba an dawo da shi, an karba an dawo da shi, wata ran ba an karba ba zai dawo ba. Abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi, yana hada tafufukansa guda biyu idan zai kwanta bacci kullum. Wannan tafi guda biyu haka yakan hada su, sai ya hura ya busa kamar yadda zai hura wani abu, sannan ya karanta kul huwallahu guda uku, falaki guda uku, nasi guda uku, ko kuma ya yi kul huwallahu daya, falaki daya, nasi daya, sai shafa a jikinsa inda ya sawwaka, inda ya samu dama, kamar yadda ake shafa mai daya kenan. Sai da dame mai ta kul huwallahu daya, falaki daya, nasi daya, haka zai har sai ya yi sau uku ya shafa a jikinsa. Ko kuma ka huta kul huwallahu uku, falaki uku, nasi uku, sai ka shafa guda daya. Karatun a hade shafa daya, ko kuma karatun a rarrabe shafa uku. Sannan kuma yana karanta ayatul kursi, yana karanta me ayatul kursi, wanda zamu zo mu karanta. So kenan yanzu anan abin da nake so mu fahimta cikin addu'o'in da Annabi ya ce mu rinka yi sallallahu alaihi wasallam idan za mu kwanta bacci, akwai kul huwallahu guda uku, falaki guda uku, da nasi guda uku, sai mutum ya shafa. Kuma kun ji mun karanta fassarar su, kun san suna da abin da ya kamata dan adam ya karanta su dan ya samu tsari na gangan jikinsa daga Ubangiji tabaraka wataala. Shine malai yace yajma'u kafaihi thumma yanfusu fihima, yana hada tafinsa guda biyu huri da bushi a ciki, fa yaqra fihima, ya karanta bismillahir rahmanir rahim, qul huwallahu ahad, duk sura sai kai bismillah, allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sai kuma bismillahir rahmanir rahim, wa a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad, bismillahir rahmanir rahim, wa a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri al-waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas, malaychi thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi, sai annabi ya shafa inda Allah ya bashi dama ya samu iko da gangan jikinsa ya shafa. Bayan ya karanta su, yabda'u bihi ma, yana fara shafan kanshi, wa washihi, da fuska, sai ya fara shafa kai sai fuska, wa ma aqbala min jasadi, sai gabansa, ma'ana gaban jikinsa nan haka, sai kuma ya shafa baya, abinda ya samu kenan. Yaf'alu dhalika thalatha marrat, yana yin wannan sau uku kullum. Wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito, na Aisha ita ta karbo riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Menene hikimar yin wannan addu'a? Me ye hikimar mutum zai kwanta bacci ya karanta wannan surori ya shafa a jikinsa? Aka ce dan adam